الله
الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من قول ما الله سبحانه وتعالى ديهد أمؤكرات يو أتكين وتسكن سوفنشي، وأن إن شاء الله a wannan karatu muke fitar ma ƴan uwa wasu ilmomin da suka shafi ilimin tasawuf kai tsaye, wanda a karatun da suka gabata mun bayyana ma ƴan uwa ta'arifin tasawuf a takaice da kuma menene sufanci yake karantarwa. Wanda a yau insha Allah za mu shiga kai tsaye akan wato bayani akan arkanun tasawuf, duk da cewa mun yi alƙawari za mu karanta ma ƴan uwa maganan da Maulana Shaikhul Islam Alhaji Ibrahim Inyas yayi a cikin shahararren littafin nan Kashiful Ilbasi an Faidatul Khatm Abi al-Abbas. Kafin mu zo mu karanta bayanin da ke cikin littafin wanda Maulana Shaikhul Islam yayi akan tasawuf, za mu ji menene rukunin tasawuf. Tasawuf yana da rukuni guda uku. Yana da rukuni guda uku. Na farko tarbiya, na biyu az-zuhud gudun duniya, na uku az-zikru ambaton Allah. Waɗannan abu guda uku sune da'a'im, sune ginshikan abubuwan da suka rike tubalin sufanci. Tarbiya, gudun duniya, ambaton Allah. A cikin waɗannan abu guda uku ne ake samun duk maqamatu da manazilu waɗanda ake shiga cikin su domin tafiya zuwa ga Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala. Idan aka ce tarbiya, tarbiya shine koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tarbiya irin na musulunci, tarbiya irin na wato rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam, sabila da rayuwar annabi gaba ɗayan sa darasi ne ma dan adam komai da komai. Sabila da shi addinin musulunci, addinin da sidna Rasulullah ya zo da shi, addini ne da ya koya ma dan adam yaya zai yi kasance a kowane hali. In yana cikin farin ciki yaya zai kasance, me zai faɗi? In yana cikin baƙin ciki me zai faɗi? Idan bala'i ya sauka masa me zai faɗi? In zai shiga bayan gida me zai faɗi? Idan zai sha ruwa me zai faɗi? In zai ci abinci? Komai da komai. Harakatu wa sakanatu na dan adam dukka addinin musulunci sai da ya koyar da wato al'umma gabaki ɗayansu. Hakan kuma ya faru ne cikin wato af'alu rasulillahi, aqwalu rasulillahi, taqriratu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. So a gurguje, tarbiya shine kamantuwa da masaluwa da irin ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wanda Imam Ahmad ibn Hanbal ya fassara tarbiya da an takuna inda nasi kama yuhibbuna la kama tuhibbu, ka zama a gurin mutane kaman yanda mutane suke so ba kaman yanda kai kake so ba. Mutane suna son ka kyautata musu to ka kyautata musu. Mutane suna son ka sadar musu da zumunta to ka sadar musu. Mutane suna son ka musu kyauta to ka musu. Mutane suna son ka yafe musu to ka yafe musu. Kada kuma ka zamanto imma'a, wa ana ma'ana imma'a shine kai kakan yi alkhairi ne idan an maka. A'a, kada ka zamo haka. Manzo Allah ya ce Allah ya masa wasiya da abu guda tara, yana yin wasiya da shi, ya yi masa wasiya da wato ya bayar ma wanda ya hana shi, an utiya amman har an utiya man harramani wa afuwa amman zalamani wa asila man qata'ani, wanda suna nan a cikin tabbataccen hadisi. To idan muka lura da wannan, za mu ga tarbiya shine kaman yanda Imam Ahmad ya faɗa, ka zama a gun mutane kaman yanda suke so ba kaman yanda kai kake so ba. Ma'ana ka danna kanka, ka yi haƙuri, manzon Allah yana fadi cikin ingantaccen hadisi la yakunu ahadukum imma'atan yaqulu ana ma'an nasi in ahsanu ahsantu wa in asa'u asa'tu kada dayan ku ya zamo imma'a ma'ana imma'a shi yana yi ne in an masa yana yi ne dan amfanin sa kaman dai yanda ake ce jari hujja ko wato idan kana da dukiya to ko da ka iya abin da kaga dama ko kuma duk wanda kake neman abu zai yi maka a'a ka zamo mutum ba imma'a ba an tuhsinu annabi yace walakin waqtinu anfusakum kar ku zamo imma'a ma'anan imma'a shine kace in ahsanu ahsantu in mutane sun kyautata ni ma sai na kyautata musu wa in asa'u asa'tu idan basu kyautata mun ba ba zan kyautata musu ba annabi yace walakin waqtinu anfusakum wato ku nutsu ku kula da kanku ku kyautata mu wanda ya kyautata wanda ya muna naku nisanci munanta mishi wannan shine koyarwar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaman yanda yana rubuta ma a cikin at-taura wala yadfa'u sayyi'ata bis-sayyi'a baya rama mummuna da mummuna yana cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani wajen yana fadi cikin koyarwansa ittaqillaha wala tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an tufraga min dalwika fi ina'il mustasqi wa in imru'un shatamaka wa ayyaraka bima laysa fika fala tu'ayyirhu bima huwa fihi wada'ahu wa baluhu alayhi wa ajruhu laka duk wannan yana daga cikin tarbiya shine mataki na farko wanda ajiya kila na ambace su bangare na wato yanda maulana shehu abdul qadir al-jilani ya arrafa tasawuf na ambace su bangare amma ban ambace su bangare ba to zan cike mana wannan bangare din anan mataki na at-tarbiya din bangaren da na ambata ya ce ta'un din nan tauba ne tauba kuma kashi biyu ne tuba na zahiri da tuba na batini shi kuma sadin din nan safa'u ne safa'u shine gyaruwan zuciya da tacewan zuciya daga dukkanin kudrat wanda da su yi mariwa mutun su hana shi ya tafi gurin Allah Ubangiji ta'ala na uku wawun din nan shine wilaya daga lokacin da mutun ya samu at-tawbatul zahir ya samu at-tawbatul batin ya samu safa'ul qalbi to in mutun ya samu safa'ul qalbi dai ya samu safa'ul zahir sabila da shi zuciya in ya gyaru jiki ma gyaruwa yake to daga nan sai mutun ya samu wilaya shine tasawuf ta'un at-tauba sadun as-safa wawun al-wilaya daga ya samu wilaya to ya shiga cikin zababbun bayin Allah da Allah ubangiji ke musu kirari ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra kuma ya shiga cikin jerin wanda Allah ke musu kirari a hadisul qudusi man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi so wannan ta'un shine wa wannan wawun shine wilaya shi kuma wannan fa'un na karshe tasawufu ta'un tauba wawun wilaya ta'un tauba sadun safa wawun wilaya fa'un din karshe shine alfana alfana shine fana'in sifofin bawa cikin sifofin ubangiji ko kuma ba wai bawaye ba ana nufin bawaye zama ubangiji ba a'a wato fana'i na manufofin bawan irin dai fana'in da jiya muka fara bayan maganganun abinda Ibn Taymiyyah ya fada fana'in bawa dai zaman to fana bi zikrihi bi mazkurihi an zikrihi wa bi ma'rufihi an ma'rifatihi kaman dai yanda yazo cikin al-ubudiyya wanda insha Allah zamu karanta a gaba na'am to at-tauba kenan kuma at-tasawuf kenan a gurin Sheikh Abdul Qadir al-Jilani to at-tarbiya shine mutun ya zamanto ya kyautata da dabi'u masu nagarta shine na faɗa mana ta'arifin Sheikh Ahmad ibn Hanbal an takuna inda nasi kama yuhibbuna la kama tuhibbu nabiyu az-zuhud gudun duniya gudun duniya yana daga cikin ɗaya daga cikin arkanu tasawuf domin sufanci yana nuna mutun ya nisanci kayan kawace-kawace na duniya domin wato nisantarsu shi dai ba shi dama ya fiskanci lahira ita duniya ita ce ta yi ma mutum hijabi ga barin sanin hakikaninsa ita duniya ita kaman wani buhu ne ko kuma wato kaman wani fursuna ne aka saka dan adam a ciki wannan fursunan ta rufe shi ga barin ganin hakikaninsa ga barin ganin alhaq wa gaskiya sai ya zamanto kullun ya rudu da wannan duniya to mutum ya guji duniya din az-zuhud kenan zuhud kashi hudu ne kashi uku ne astaghfirullah kashi uku ne matakin farko shine zuhudul awam mataki na biyu shine zuhudul khawas, mataki na uku shine zuhudu khasatir kassa. Zuhudul awam, abinda ake nufi da zuhudul awam shine gudun duniyar da kowani musulmi ana neman yayi irin wannan gudun duniya. Wannan gudun duniya shine az-zuhudu amma harrama Allah, mutun ya guje abinda Allah ya haramta. Duk abinda Allah ya haramta to ka guje shi, shine abinda yake cikin ingantaccen hadisi na Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadi, ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فمن فقد استبرع لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالرأي يرعى حول الحمى هزوا كرشان حديثا معنى متين ينسان ابن الله يهنا الله يهنا كذا توفان سوه نابدي الله ينسان كذا تنائكتا الزهد اما حرم الله ونشين زهد الأوام دوان ديقو جي ابن الله يهنا to ya guji duniya shi ma zahidi ne amma a matakin farko akwai zuhudul khawas. Zuhudul khawas shine az-zuhdu amma fadala anil halal, wato zuhudin abinda yayi saura na halal. Allah ubangiji ya baka dukiya da yawa amma baka sayi motocin alfahari da ƙarya ba. Akwai mota ɗaya wanda kila da ta sayi motoci 100 to baka sai irin wannan motan ba, kana da daman da zaka saya, kuma sai ka saya mota yar karama, sauran sai ka bashi ko kuma karabar. Kaga halal ɗinka ne amma ka guje shi sabila da baka san rafahiya da kayan kawa da kayan ƙarya da kayan rudi irin na duniya. Az-zuhdu amma fadala anil halal, Allah ubangiji ya baka wato dukiyar da zaka ɗinka riga ɗaya wanda kuɗin sa ya kai kimanin naira 100,000, sai ka bari baka dinka rigan 100,000 ba, sai ka dinka na 5,000, sai ka bar sauran kudin ko kai sadaka da sauran kudin. Kaga halal ne, kul man harrama zinatullah, ba wanda Allah ya Allah bai haramta ba, amma me, amma ka ni santa sabila da mene, sabila da tsoron Allah ta'ala. To wannan shine zuhudu a mataki na biyu, shine zuhudul khawas, shine irin gudun duniyan da da aka ga daga manyan bayin Allah, manyan waliyan Allah suna yi, duniya tana bin su suna guje mata, duniya tana bin su, ba laifi su mallaki duniya amma suna nisantan duniya din, suna nisantan duniya din. Shi kuma zuhudu na karshe shine zuhudin kwaloluwa, wanda daga shi babu wani zuhudu a gaban sa, shine irin zuhudin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shine irin zuhudin manyan waliyan Allah. Az-zuhdu amma yashghalu anil Allah, gudun duk abinda zai raba ka da Allah, duk abinda zai shagaltar da kai da Allah, gabarin Allah, kamance da Allah ko karafka na gabarin Allah, to ka guje shi, irin gudun duniyan Annabi Muhammadu kenan, wanda manyan duwatsu suna ce ka taba mu zamu muka zinari yana kiyawa. Fa kayfa tad'u ila ad-dunya darurata man laulahu lam tukhrij ad-dunya min al-adami, Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalaini wal-fariqaini min urbin wa min ajami, نبينا العامر الناهي فلا احد ابر في القول لا منه ولا نعمي. تو wannan shine karshen gudun duniya, shine duk abin da zai shagaltar da kai gabarin Allah, baka tuna shi ma, baka tunawa da waya me zaka yi da waya, shi me irin wannan zuhudin ba zai mallaki wa ba, ba zai mallaki handset ba, ma ba zai mallaka ba, sai da handset dai kira wani ne, shi kuma ba ya neman ya sadu da kowa idan ba Allah ba, ba zai sayi radio ba, me zai yi da radio, wa zai saurara, shi ba ya sanya ji kowa in ba Allah ba, ba zai nemi yana haduwa da mutane ba, bai so ya hadu da kowa idan ba Allah ba. Wannan shine kwalolon matakin zuhudu, irin zuhudin nan na Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, sahabu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Abu Dharr al-Ghifari wadda shine wadda saboda gudun duniyan sa ya koma jeji ya kama bautan Allah, wanda yana ganin cewa shi ba zai iya rayuwa cikin sahabbai ba, ma sahabbai sun shagala ya kadaita a jeji, anan ya mutu manzon Allah, tun da manzon Allah ya faɗi haka zai tafi shi ɗaya, zai rayu shi ɗaya, zai mutu shi ɗaya, ko haka ya faru da shi sabila da irin gudun duniyan sa. Shi irin gudun duniyan Abu Dharr shine kwana da kudi ma baya yi shi, bai taba kwana da kudi ba tun ranar da manzon Allah ya masa wasiyan kare kwana da kudi. Idan an kawo kudi an bashi duk yawan kudin, in ya dauki iya abinda zai yi amfani da shi, sauran sai ya ajiye mai so ya tsinta. Aka ce lokacin da yaje Sha Muawiya ya taba gwada shi, Muawiya dan Abu Sufyan, sai ya tura masa da ya tura khadimin sa da kudi dewa yana son ya gwada Abu Zarri yaga shin abin da yace manzon Allah ya masa wasiya da shi na kare kwana da kudi dinnan shin yana da gaske ne sai ya tura khadimin sa da kudi dewa sai to gashi Amirul Mu'minin ne yace na kawo maka Muawiya ya karba ai godiya washi gari sai Muawiya yace hadimin ya dawo yana kuka yace wallahi ba gurin sa aka turo shi ba ya mance ne dan aga ya kwana da kudin ko bai kwana da kudin ba ya dawo yana cikin damuwa ai yana kuka ai Amirul Mu'minin yace zai yanke kaina idan ban karbo sakon nan ba bagunka aka turo ni ba yayi murmushi yace kaje ka bashi hakuri ka fada masa tun ajiya na ajiye mai bukata ya tsinta ni ba na kwana da kudi to haka wannan zuhudu din yake to sai dai manyan malamai mu'asirun sai irin su Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu su ba irin wannan zuhudin suke shi zuhudin sa shine Allahumma ja'al ad-dunya fi aidina wa sarrifha an qulubina kaman yanda yake cikin littafin sa na addu'o'i al-kanzul masun wal lu'lu'ul maknun Shehu Ibrahim yana ce Allah ka kawo duniya a hannunmu a hannu take amma bata shiga zuciya ba saboda kar mutanen duniya su raina mu kada wato mutanen duniya su gan mu kaskantattu shi yasa Maulana Sheikh Tahir radiyallahu anhu yake cewa ko a wannan zamanin ne idan dai Allah zai turo annabi to da a bashi mu'jiza na kudi saboda da zamani ne irin na wato rafahiya na dukiya wannan shine zuhudu wadannan kashi uku da na faɗa mana az-zuhudu an ma harrama Allah az-zuhudu amma fadala anil halal az-zuhudu amma shigalu anillah mataki na karshe shine az-zikru wanda wannan mataki ne mai matukan fadin gaske zikiri yawan ambaton Allah Allah ubangiji babu abin da yake so bawa ya kasance ciki kaman yawan ambaton shi Allah yace ana inda zanni abdibi a cikin hadisin Muslim wa ana ma'ahu idza zakarani fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min mala'ihi ina tare da bawa ne inda yake zatona idan bawa ne yana zaton ni mai azaba ne to ina nan da azaban in bawa ne yana zaton ni mai rahama ne ina nan da rahama idan bawa ne ya ambace ni a ransa sai na ambace shi ni ma ni daya idan ya ambace ni cikin taron jama'a sai na ambace shi a jama'an da sun fi nasa to a wannan mataki na zikiri idan zamu fadada bayanin zamu ga cewa zamu shiga har bayani akan raf'u sauti bizikiri da kuma azzikru fi sirri da makamantan wannan wanda dalilin wadannan zaka ga ma ana yawan jayayya a wannan lokacin wasu suna musa cewa bai halatta mutun ya daga muryansa da zikirin Allah ba duk da cewa akwai musadir din da sun tabbatar da zikirin Allah da daga murya kuma akwai wadanda sun tabbatar da zikirin Allah da boye murya din amma zikiri din kashi kashi ne akwai al-ma'surat al-ma'surat shine zikiri wanda ya tabbata cikin sunnan manzon Allah yayi wasiya da shi kaman misali a bayan sallah salasa wa salasina subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wanda zaka yi 33 subhanallahi walhamdulillahi ma 33 wala ilaha illa Allah shi ma 33 in ka gama kuma sai ka hada subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar to mu kula da irin wadannan da kuma karanta qul huwallahu kafa uku wanda shi ma ya tabbata daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma duk yana bangaren zikiri da kuma karanta ayatul kursiyyu wanda manzon Allah yace duk wanda ya karanta yake ya lazumci karanta ayatul kursiyyu bayan kowace sallah duk wanda ya lazumci karanta ayatul kursiyyu bayan kowace sallah to la yamna'uhu min dukhulil jannati illa al-maut ba abinda zai hana shiga aljanna sai dai mutuwa da makamantan wadannan kaman misali qul a'udhi qul huwa qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas wanda duk yana cikin koyarwar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da akwai nau'o'in zikiri wanda dukka sun tabbata su ma cikin sunna sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshen zikiri dai shine karatun alqur'ani karatun qur'ani zikiri akwai hadisin da yace afdalul zikri alqur'an mafificin ambato shine alqur'ani Allah ya ambaci alqur'ani da kalman azzikru Allah ya ambaci malamai da ahlu zikiri Allah yace fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun to shi alqur'ani nau'in zikirin sa ya bambanta da nau'in zikirin la ilaha illallah duk da a cikin alqur'ani din la ilaha illallah yake amma fa manzon Allah yace idan kana kariya kuma ka dauko qur'ani kana karanta alal anasullahi alal kazibin kan qur'anin la'antin ka kake take rubba qari alqur'an wal qur'anu yal'anuhu da yawa zaka ga mutuna karanta qur'ani qur'anin tsine mishi take na to amma shi la ilaha illallah zikiri ne wanda manzon Allah yace afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah fiyayyan abinda ni na fada da ni da annabawa gabani na shine la ilaha illallah annabi Musa ya taba ce ya Allah ka bani ambato wanda baka taba ba mu wani kaman sa ba sai Allah ya ce ma annabi Musa qul la ilaha illallah kace la ilaha illallah annabi Musa ya ce ba wannan ba abin wanda ya fi shi Allah ya ce ya Musa da a ce za a hada duniya da lahira da abin da ke cikin su a daura a skeli a daura la ilaha illallah ita dai a skeli za ta rinjaye su dan haka abdalil zikr la ilaha illallah akwai hadisin da ya tabbata babu zikirin da ya kai la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah alhamdulillah wannan kuma yana daga cikin abin da ke cikin dariqun sufaye kowace dariqa akwai zikirin la ilaha illallah kowace dariqa قادرية تجانية رفاعية نقشبندية شاذلية خلوتية تكا قوة تدريكا أكوي إذن نوء إن ذكر لتكي أما دي لا إله إلا الله ينا لكتكين لوازم هنا قوة تدريكا هارو سودة كتكين ما لما ما سنة شوى تو أي نوء إن ذكر ما واند سوفا يسكي أكوي سلام يند قوة نسوفي يكربي سلسلا تلكين سرق من زن الله sai kaman sayyidina abubakar a sayyidina aliyu manzon Allah ya koyar da shi Allah 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 shi yasa wasu dariqun sufaye da kaga suna da zikirin Allah 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 suna da shi suna da shi shine aka ce sayyidina aliyu radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi manzon Allah ya bashi wani alkhairi ya nemi manzon Allah ya bashi wani alkhairi ko kuma aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa duniya da ta tashi da arsa wanda zai ce Allah Allah annabi ya ce masa sayyidina Ali ya toshe kunnansa bai lakana masa wani alkhairi sayyidina Ali ya toshe kunnansa annabi ya ce Allah 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 sayyidina Ali ya ce diddina toshe kunnena ina jin annabi na ce Allah 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 sai aka ce to wannan talqin ne muka duba al-hujja zamu ga wannan bayani din to min janibin maganan hu shi ma aka ce duka yana daga cikin tafsir yana daga cikin nau'in zikiri shi ma wanda an yana da tushe daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zikirin da suke ce masa bilqisi yullaka bilqis zikirin bilqis amma ba na bilqis ba wanda da ta zo ta gaggaranta ta ce aka ce mata a za a shiki ta ce ka annahu hu to hu 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 wannan damirin da ke komawa zuwa ga ismu zati din da kuma taqayya wato wani yanayin zikiri wanda kaman mutun zai yi amai wanda dukka yana ya tabbata dukka ya tabbata ba muhalli bane da zan yi ta ambato nau'o'in su amma akwai zikirin da sai da Aisha ta ga manzon Allah yana aswaki sai ta ga manzon Allah na yunkuri tace menene ya rasulullah manzon Allah ce nau'un min zikrillah nau'i ne daga ambaton Allah to suna da yawa to azzikiri yana daga cikin ɗaya daga cikin arkanu tasawuf rukunin sufanci wanda kuma insha Allah akwai matakin da zamu zo mu yalwa ta bayani maga nau'o'in zikirin da ake yin shin suna da wani tushe daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga alqur'ani da sunna duka insha Allah zamu bibiya da yardan Allah subhanahu wa ta'ala wannan kenan arkanu tasawuf na fadi mana cewa zamu karanta daga cikin kashiful ilbas an faidatul katmi abul abbas dangane da haqiqatu tasawuf to a shafi na 39 cikin kashiful ilbas sho ibrahim da zai magana akan haqiqatu tasawuf yace fa aqulu wa billahi tawfiq ina fadi da cewa yana ga ubangiji wa huwa alhadi bi mannihi ila sawa'i at-tariq at-tasawuf lahu hadd wa mawdu' wa wadi' wa wasm wa istimdad wa hukm wa masail wa fadila wa nisba wa samara tasawuf yana dauke da abubuwa kaman haka wanda Sheikh Ibrahim ya faɗa yace na farko mawdu' na biyu wadi' mawdu' shine abin da ke karantarwa wadi' shine wanda ya fara kawo ilimin tasawuf din sai kuma ismu shi kansa gundarin sunan tasawuf din sai istimdad daga yanda ake fito da tasawuf din sai hukum hukunci sai masail masaloli sai fadila fifiko sai nisba sai thamara waɗannan sune abubuwan da malamu Sheikh Ibrahim ya kawo su yace tasawuf yana dauke da waɗannan abubuwa zan taba kuma kowanne abu dai na fadi abinda maulana Sheikh Ibrahim ya faɗa akan sa yace hadduhu wanda kaman yadda Sheikh Ibrahim ya ce lahu haddun yana da iyaka yace wa amma hadduhu fa kama qala razuq radiyallahu anhu qad hadda at-tasawuf biwujuhi taballughi nahwa al-2000 shi tasawuf wato qad hadda at-tasawuf huwa rusima wa fussira an iyakan ta tasawuf an zana tasawuf an fassara tasawuf bi wujuhin da fisake wadda tablugu na hawail nahwi al-2000 wanda sun kai alal aqall 2000 hudud 2000 kullaha ila sidqi tawajjuh ila Allah dukkan su suna nuni ne zuwa gaskiyan fiskanta zuwa ga Allah ta'ala wa innama hiya wujuhum fi wallahu a'lam wa fi iqad al-himam atkin iqad al-himam hadd at-tasawuf shine an yumitaka al-haqq anka kaman yanda al-imam al-junayd sayyid al-ta'ifa ya fadi an yumitaka al-haqq wa to ubangiji ya rasar da kai anka gabarin kanka wa yuhyika bihi ya rayar da kai dashi wanda gayan dai wannan iyakan wannan maganar shine fana'i wanda da mu zo kansa insha Allah ta'ala sannan abinda show ya fadi dangane da wadi' mawdu' na ilmu tasawuf kai kafin wadi'u mawdu' ilmu tasawuf shine fa huwa zatul aliyya shine manufan ta shine sanin ubangiji li'annahu yabhasu annaha bi'tibari ma'rifatiha yana bincike ne akan sanin zatin ubangiji imma bil burhan imma ka san zatin ubangiji da dalili irin waɗannan dalilan da Allah ke kawo su cikin alqur'ani yake ce afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira ko afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubihim aqfaduha na'am waɗannan ayatu wanda Allah ke nuna dan adam yayi tunani akan su wanda ke ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri la makamantan imma bil wahan imma da hujja imma bi shuhudi imma da gani ta hanyar zuciya ma'rifa kenan wal iyani ko kuma gani wato ta hanyar ainihi abinda wannan abu guda uku wanda shehu ya faɗa ke nufi akwai shine abinda malamai suka kasa malaman tasawuf suka kasa daga cikin su akwai Al-Ghazali akwai wani littafi na wani marubuci Al-Ijtihadu Sufi inda al-Imam Abdul Hamid Al-Ghazali zamu ga yanda a cikin wannan littafin aka Ghazali ya kasa ilimi zuwa ga ilmul yaqin ainul yaqin haqqul yaqin to shine nan ma Sheikh Ibrahim ya kawo su da irin wannan sura din fal awwal lil talibi na farko ma masu neman ubangiji ne wasani lil wasilin nabiyu ma wanda suka isa gun ubangiji ne وقيل أن شيء موضوعه أبدا تصوف يكي لو كده شيء شيني النفوس والقلوب والأرواح yayi zaka yi ka san nafsu kuma ka san sharrin ta kuma ka san hanyar da zaka fita daga sharrin ta yayi za ai ka san alqalbu shine mahallu nazarillah sannan wannan qalbu ka dasa masa soyayyen ubangiji yayi fana'i cikin almaariful ilahiyya sannan arruhu yayi za ai ka san ubangiji spiritually ka san shi ta ruhin ka ka san ubangijinka da gaskiyan gaskiya shi yasa suka kasa asairu ila Allah kashi hudu suka ce akwai sairun nafsi akwai sairul qalbi akwai sairul ruhi akwai sairul sirri wanda kuma ba za ka tafi cikin waɗannan fage kwaya ukun ba annafsu wal qalbu war ruh sai ka san su kuma ka san matakan su kuma ka san yanayin kowane bangare daga ciki domin a kowane ɗaya daga cikin waɗannan shedan ke ka iya jawo masa bala cikin wannan wato nukta da muke kai insha Allah zamu takaita sabila da lokaci yayi in Allah ya yarda zamu daura karatun mu a halaka na gaba in Allah ya yarda har mu gangara zuwa ga al-aqidatul munjiya na maulana sharif ibrahim salih al-husaini domin mu ji menene shi kuma ya fadi dangane da waɗannan abubuwan da maulana sharif ibrahim kaulaha yake ardin mana su a wannan haqiqatu tasawuf din Allah ubangiji ya sa zuciyarmu ya tafi cikin soyayyen sa ya tafi cikin soyayyen annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya tasirna rasulullah ya cece mu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wassalatu wassalamu ala sayidina muhammadin alladhi idha mashafa albar alaqfar ta'allaqat alwuhush bi azyalihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa madarihi alazim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.